zuciyata kullum tai sake ranki kawai me yasa nadamai ne akai ba komai bane ba in like on the beat Shinta ina zaki kullone Batin ni yarki Naya wando niya na nakari Banga machi ba ireki Wacha kisona ina santa ama kureki Na kwanta cikin zamanin ga bacci kina hana min irin soyayyar ki ban ganta ba komai ne kika yana min a ka so a takura min kulawar ki gare ni ba ki koyi ba kullum kullum nazari nake yi a yaushe ne a yaushe ne
baby.